Shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya, gwamna Ma'azu Babangida Aliyu na jihar Niger, yayi Allah wadai da matakin da wasu suka dauka na kona motocin yakin neman zaben shugaba Jonathan a jihar Plateau. Gwamna Babangida Aliyu, wanda yake jawabi a lokacin wata ziyarar sasantawa a tsakanin ƴaƴan jam'iyyar ta PDP da shugabannin PDP na yankin arewa maso tsakiyar Najeriya, suka kai masa amina, ya ƙara da cewa,
"We must condemn what happened in Plateau. If people can just see vehicles with logo and begin to ban them."
Yace ya zama tilas mu yi Allah wadai da abin da ya faru a jihar Plateau, inda haka kawai mutane daga ganin motoci da alama suka bankada musu wuta suka kona, dole ne mu dauki matakin ganin hakan bata sake faruwa ba. Mataimakin shugaban jam'iyyar PDP a Najeriya, mai kula da yankin arewa maso tsakiyar Najeriya, Yusuf Ajitogo, ya ce duk da yake sun zo sasantawa ne a tsakanin yan PDP a nan jihar Niger, amma tabbas duk wanda ya ci amanar jam'iyyar ta PDP, to fa amana za ta ci shi.
Duk wanda ya so ya ci amanar PDP, to tabbace ce na amanar ko zai ci shi, domin labaran maku PDP ta gina shi tun daga yana press secretary, ya zama commissioner, ya zama deputy governor, kuma ya yi minister. A ranar ta yau in ya ci bai ji daɗi da PDP ba, har zai kuma ga wani jami'a, ya zama abin takaici, kuma ya kamata lura da wannan. Shi ba local politician bane yanzu.
Kuna da ƙwarin gwiwa samun nasara ganin tuni kun fara bin lallashin mutanen ku da aka bata mari?
No, wannan ba magana lallashi bane. Duk wanda yake so ya ci zabe, to dole ne ya je ga mutane, kuma ya magana da su, ya kuma yi campaign. Kuma kamar yadda aka faɗa a cikin takardun jaridu kan cewa an kone mota na PDP a Plateau State, ya zama abin kunya, ya zama abin takaici.
Bincike dai da na gudanar ya zuwa haɗa wannan rahoto, babu wani allon talla da ke nuna a zaɓi shugaba Jonathan a nan birnin Mina. Sannan a ɗaya gefen, sakataren yaɗa labarai na gwamna Babangida Aliyu, Mr. Israel Ebiji, ya fitar da wata sanarwa da ke nesanta gwamna Babangida Aliyu da wani allon talla da ke ɗauke da hoton General Buhari na APC da ake yaɗawa ta kafar yaɗa labarai ta Facebook, inda a cikin allon a tsakiya Janar Buhari, sannan a gefe Alhaji Umar Nasko da Babangida Aliyu da kuma Alhaji Yakubu Sallau, sannan da Jummai Jafaru, waɗanda dukkaninsu suna takara ne a ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.